This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Litinin 11 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, wani jirgin ruwan sojan Amurka ya kama hanyar gabar tekun Gaza da zimmar samar da wata mashiga da zai kai wa 'yan Falastinu kayan jin kai. Shugaban kasar Isra'ila Herzog ya halarci bikin bude wani sabon gidan tarihin tunawa da kisar da aka yi wa Yahudawa a birnin Amsterdam. Sannan 'yan kasashen waje da dama ne suka matsale a kasar Haiti bayan da 'yan kungiyar ta da kayar baya suka mamaye kasar tare da neman Firayim Minista Ariel yayi murabus.
To kanun labaran kenan. Kamar yadda ba a rasa ji ba, an sanar da ganin watan azumin Ramadan a Saudiya da sauran kasashe ciki har da Najeriya, inda mai alfarma sarkin musulmi ya ce a tashi da azumi yau Litini.
Mun samu labari da tabbacin ganin watan Ramadan daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci cikin kasarmu Najeriya, kuma mun amince. Bisa ga haka, Litinin 11 ga watan Maris shekara ta 2024 miladiya ta zama daya da watan Ramadan.
Sannan da yake har yanzu akwai burbushin hidimomin ranar mata ta duniya mai kaiwa ƙarshen wata, za a ji wannan bayanin.
Mace fa wani abu ne wanda Allah ya yi ta da hikimomi mai yawa, wanda a lokaci kaɗan ba za a iya ƙirgawa ba gaskiya. Hikimar mace ina ji ta crowning komi, ta rufe ƙofa.
Laikam, kamar kowane asubahin ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo muku batun takaddamar da ake yi kan wasu filaye a Zaria. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Wani jirgin sojin Amurka ya kama hanyar Bahar Rum jiya Lahadi don kaddamar da wani aikin kafa dandamalin sauke kayayyaki a yankin gabar teku a Gaza, wanda zai zama wata mashiga ga motocin dakon kayan jin kai da za a raba wa Falastinawa da ke fama da yunwa. Sai dai jami'ai sun ce za a iya daukan tsawon watanni 2 kafin a kammala aikin. Babbar cibiyar bada umarnin sojin ya ce jirgin da aka yi wa lakabi da Janar Frank S. Basin ya tashi daga wata tashar jirgin ruwa a jihar Virginia kasa da sa'o'i 36 bayan da shugaba Biden ya sanar da baiwa ƴan Falastinu tallafin agajin jin kai yayin jawabinsa ga al'ummar kasar a daren Alhamis. An buƙaci assasa dandamalin ne na wucin gadi. Kwasancewar Gaza ba ta da tashar jirgin ruwa, sannan Isra'ila ta hana shigo da kaya Gaza ta ruwa tun 2007 a sa'ar da Hamas ta karɓi ragamar ikon yankin. Shugaban ƙasar Isra'ila Isaac Herzog ya halarci taron buɗe gidan tarihin tunawa da kisar kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Amsterdam a jiya Lahadi, a tsakiyar zanga-zangar ƙin amincewa da kisar dubban Falastinawa da Isra'ila ta yi a Gaza. Cikin wata sanarwa, hukumar gidan tarihin ta bayyana damuwa akan halartar Herzog. To sai dai kuma ta ce jami'in na Isra'ila ya wakilci kasar mutanen da suka tsallaka rijiya da baya a kisar da 'yan Dutch suka yi, waɗanda suka yi hijira zuwa Isra'ila. Kana hukumar gidan tarihin ta ce an aike wa Herzog da wasiƙar gayyatar tun kafin harin ta'addancin 'yan Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba a kudancin Isra'ila, wanda ya haifar da tashin hankali a Gaza. 'Yan kasashen waje da dama ne suka kasa fita daga Haiti, kasar da 'yan kungiyar ta da kayar baya suka mamaye, wanda ya kai ga rufe filayen tashin jiragen saman kasashen waje, sannan ya hana 'yan Amurka da Canada da sauran kasashe ficewa. mutanen sun tafi Haiti ne domin mabambantan dalilai da suka hada da ayyukan addini da taimakon jin kai. Yanzu sun makale a kasar cikin dakunan otel dinsu da gidajen su, inda babu halin a fice da su ta sama a ruwa ko ta mota. An dakatar da al'amura a Haiti yayin da ƴan kungiyoyin tada kayar bayan suka kai hare-hare ofishin ƴan sanda, gidajen yari da kuma sauran muhimman hukumomin gwamnati, tare da bayyana bukatar Firayim Ministan kasar Ariel Henry yayi murabus. Wani rahoto da Reuters ta wallafa mai alaka da wannan labarin yayi nuni da cewa Amurka ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kaddamar da jigilar wasu ƙananan ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a ƙasar. Sannan ta ƙara da cewa dakarun Amurka sun inganta tsaro a ofishin jakadancin nata, yayin da ƙasar ke da ke yankin Caribbean ta kasance cikin wani mummunar hali. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, jiya Lahadi an yi shelar ganin watan azumin Ramadan na bana a Saudiya da sauran ƙasashe, ciki har da Najeriya, inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku shi ma ya tabbatar tare da kiran musulmi a tashi da azumi yau Litini. Wakilinmu a shiyar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da cikakken jawabin na mai alfarma, inda ya fara da cewa:
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Lahadi 29 ga watan Sha'ban shekara 1445 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya daidai da 10 ga watan Maris shekara 2024 miladiya, an kawo ƙarshen watan Sha'ban shekara 1445. Mun samu labari da tabbacin ganin watan Ramadan daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci cikin ƙasarmu Najeriya, kuma mun amince. Bisa ga haka, Litinin 11 ga watan Maris shekara 2024 miladiya ta zama ɗaya ga watan Ramadan na shekara 1445 bayan hijira. Saboda haka, muna kira ga jama'ar musulmi a nan ƙasarmu Najeriya da mu tashi da azumi, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu. Muna kira ga musulmi mu yi amfani da wannan wata mai albarka, mu yi shugabanninmu da ƙasarmu addu'o'in alheri, kuma mu dage wajen ibada da yin ayyukan alheri domin samun sauƙin halin da muke ciki a ƙasarmu. Muna ƙara kira ga 'yan uwanmu masu hali su taimaka wa gajiyayyu da marasa galihu da abinci domin su samu sukunin sauƙi wajibi a cikin sauki. Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya. Barkamu da shigowa wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku kenan a jawabinsa da ganin watan azumin Ramadan wanda ya yi da daren jiya Lahadi, wanda wakilinmu a shiyar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana. Yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Filayen da a da ake noma abinci a kai duk sun bushe. Babu labarin da fuskokin iyaye mata yake bayyanawa illa damuwa a sanadiyar rashin abinci mai gina jiki da za su ciyar da 'ya'yansu. Mutane da dama ne suka mutu. Yankin Tigray a Habasha wani yanki ne da aka san shi da zaman lafiya. To, sai dai kuma ci gaba da yaƙi a yankin baya ga matsalar fari da kuma ƙalubalen rashin tafi da harkokin rabon kayayyakin jin kai kamar yadda ya dace ya haifar da yanayin da ya tilasta wa Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka dakatar da rabon kayayyakin jin kai na wucin gadi a shekarar da ta gabata. Finarwa wani gari ne da ke kudu maso gabashin Tigray Kana matsugunin wata al'umma manoma da yawansu ya kai 13,000 waɗanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da al'amura suka yi kamari a yankin Tigre, inda iyaye mata da yara suke fama da yunwa. Wata mata mai yara 5 ta ce ba ta samun ruwan nonon da za ta shayar da jaririnta mai wata 8. Ta ce idan muka yi jinyunwa mukan ci duk abin da muka yi roro ko kuma mu kwana da yunwa.
Ga gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamar yadda aka sani dai, ranar Juma'ar da ta gabata, wato 8 ga wata, aka yi bikin ranar mata ta duniya da yake za a yi ta jin duriyar ranar har zuwa ƙarshen wata. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, ta zanta da mataimakiyar mai tsawatarwar wato marasa rinjaye a Majalisar Wakilan Najeriya, Hajiya Binta Bello, wadda Madina ta tambaye ta muhimmancin ranar mata ta duniya din da sauran matakan ciyar da mata gaba, sai ta ce.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazari mai zurfi wurin ɗauko taken nan, ba don komi ba. In kin dubi abubuwan da ya kunsa a taken, ana sa ƙarfafa mace ta wurin ilimi, wanda shine mabudin rayuwa baki daya. Na biyu, ana sa ƙarfafa mace ta fannin kiwon lafiya, wanda mace ko da jahila ce duk tana lura da wannan fannin. Balle kuma an baka ilimi ga kiwon lafiya, ga tattalin arziki, ga kula da gida, tarbiyyar yaya. Ina gani wannan ya zo daidai a kan gaba. Ina wa mata barka da wannan take din. Ina kuma kira maza cewa su ba mata goyon baya daga stage na aihuwa har zuwa lokacin da mace ta kai ta samu yancin kanta. Me yancin kanta? Yin yace an aurar da ita, ta je ta sake bude sabon babin rayuwa. Mace fa wani abu ne wanda Allah ya yi ta da hikimomi mai yawa, wanda a lokaci kaɗan ba za a iya kirgawa ba gaskiya. Hikimar mace ina ji ta crowning komi, ta rufe kofa. Ita ce uwa, ita ce kaka, ita ce mata, ita ce malama, ita ce ya, ita ce komi, ita ce kawai. To kin gani? Don haka gaskiya nan taken ya zo daidai. Abunda nake kira shi ne a fannin gwamnati su ma su fito su sa hannu, majalisa su fito su sa hannu, duk da dai mata ba sa samun yanda ya kamata a majalisa. Ana mantawa cewa akwai issues da yawa wanda in ba mace ba, ba wanda zai iya addressing
ɗin. Ƙwarai da gaske.
Duk wannan ina nema, ba wai muna neman, ni ba zan yi maganan ɗayan ba, daidaita jinsi ɗin nan ba na goyon bayansa sosai. Mu Allah sai partner sai da mazan muna neman haɗin kansu ne saboda ci gaban ƙasa da ci gaban rayuwa. Ba za mu ce za mu haɗa kanmu daidai da su ba, amma dai muna roƙon su a hikiman da Allah ya musu su daga ƙafa wa mata, saboda mata su ma su nuna bajintan su. Kowane ɗan adam akwai baiwan da Allah ya masa, amma baiwan ƴa mace, he ƴa mace he Allah.
To wajen rabin mukamai ba za ki ce ai daidaiton ba? Misali a ba namiji kujeru 10, a ba mace kujeru 10?
Eh, to ni dai na faɗa cewa ba zan matsa da daidaiton ba. Kamar raba mukamai gaskiya ana dan adalci kaɗan. In an zo maganan zaɓe ne, ke wani ranan na ji kuna yi rana cewa wai matan ba sa kokari ne, ba maganan kokari ne ba sa yi ba. Ban yadda da cewa mata ba sa kokari ba. In kina neman ma mutumin da in ka zabe shi zai rike maka amana, in ka samu mace to ka rufe kofa kenan.
A gaida Madina da wannan hira da mataimakiyar mai tsawatarwar marasa rinjaye a Majalisar Wakilan Najeriya, Hajiya Binta Bello, za a ji cikakkiyar hirar a shirin Domin Iyali. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Thank you.
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙin dan adam a yau za mu fara duba wani batun wasu filaye da ake takaddama kansu a bypass Zaria ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel wani bawan Allah mai suna Dr. Idris Musawa dake koyarwa a makarantar fasahar man fetur dake Ifun a jihar Delta ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yanda yake ganin an yi kullakulle dan raba shi da filayensa biyu dake bypass Zaria a jihar Kaduna Dr. Musa ya zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin dan raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci
sunana Dr. Idris Musawa kuma ni ma'aikacin gwamnati ne ina aiki a makaranta ne na horar da ma'aikatan man fetur dake Efurum kusa da Wari a jihar Delta kuma dangane da filin wasu filaye na ne guda biyu a bypass road Zaria to kamar ranar 21 ga watan Disamba na 2020 sai makocina na filin mai suna Alhaji Kabiru sai ya kira ni ya ce ya ga wasu sun shiga filin kamar suna encouragement sai ya ce ko da masaniya ta sai na ce to ya ban zuwa gobe saboda akwai mutane da dama da suka kai filin nawa ne kuma na nuna musu saboda su dan dinga kewayawa so washe gari na samu na kira waɗanda dai duk za su sani sai suka ce mu a ba su bane sai na kira Alhaji Kabiru na ce mishi to gaskiya ba daga wuri na bane sai ya ce to shikenan so waɗanda suka shiga da suka ƙara shigowa sai yi musu magana ya tambaye su ya ce yaya suka shigo filin nan sai suka ce daga masarauta suke sai ya ce to shikenan sai ya kira ni ya ce waɗanda suka shiga filin
wace masarauta kenan
to ni dai sun ba da kenan a kudindina saboda sun ce masarauta ne zai iya yiwuwa masarautar Zazzau ne zai iya yiwuwa kuma masarautar shi mai unguwan ne don naga duk suna kiran kansu masarauta ne
wato watakila zai zama dagacin yankin ne kawai
ba dagaci bane suna ce mishi sarkin bisa ne so watakila sarkin bisa ne suke nufi ko kuma ita masarautar Zazzau din ne
ka gurguje kafin ka ci gaba ka yi yaushe a wajen waye ka mallaki waɗannan filaye
to filin na saya ne a 2007 a hannun Captain Kabiru Yusuf Dari da ɗan uwan shi lokacin shi yana squadron leader Ahmed Y Dari su kuma sun gaji filin ne a wurin mahaifinsu wanda ya rasu kamar ko 1995 ne ko 1996 shi kuma mahaifin nasu ya saya ne a 1993 sannan ya yi COO irin na local government saboda filayen karamar hukumar Zaria ne ta raba
Dr. Musawa ya ce batun tun daga kan mai unguwa sarkin bisa zuwa ofishin sarkin kudin Zazzau hakimin Zaria da kewaye Barista Muhammad Samba Idris har gaban mai martaba sarkin Zazzau Ambassada Ahmad Nuhu Bamalli magana ta kai amma har yanzu bai gamsu da hukuncin da aka yi ba don haka ya garzaya wajen yan sanda da neman a tura maganar gaban kwamishinan yan sanda na jihar Kaduna dan nan ne yake ganin yakinin za a yi masa adalci
na fito daga gida zan je wurin sarkin kudin sai na haɗu da wani aboki na ana kiran shi Albashir sai na gaya mishi kaji sai ce mu je shi ya san da yake shi mutumin Zaria ne ya san duka ya san ma sarkin kudin sai muka kira sarkin kudin sai sarkin kudin ya ce mu same shi a wani gida suna ansa gaisuwar rasuwa sai muka je karbe mu kuma da kyau shikenan sai na gaya mishi kaji sai ya ce aje a kira shi sarkin ungon kira wani ta waya ya ce kira mi sarkin ungon bisa sai ya zo sai ya kira muna zaune sai ga ungon bisa ya zo sai ya ce mishi ku me magana filin na sai suka ce ba ruwansu sai ce wani ne da ya zo ya ce filin shi zan yi magana sarkin kudu sai ya dafa ne ya ce kyale su duk magana za ta fito ya ce to shikenan sai ya ce musu su tura hannunsu a maganan nan sai na ce musu kuma na ce ma sarkin kudin na je na gaya ma yan sanda sai sarki kudi ya ce mai ya kira DPO ne ya ce aka kira shi sai ce na ce ai ba wani abu bane sai ya kira DPO ya ce ya san da magana haka sai ya ce ya san da magana dama yana so ya gaya mishi ne sai ya ce to abin da yake so in ya gama binciken shi shi ya tuburo mutanen wurin shi yace shikenan. So muna da zauna muna hira da sarkin Kudu sai na ce mishi har yaudara na suka yi suka kira ni ta waya suka ce wani mamu ma'aikacin local government gashi ne ya zo ya warware kesin. Sai ya ce ma ai yanzu mamu ya tashi daga nan ya zo ya mishi gaisuwa ban gan shi ba sai na ce ai ban san shi ba so kaga ba zan iya ganewa kuma na zaune da kai mutane sun ta zuwa suna gaisuwa suna wucewa. Sai ya ce sai ya ɗauki wani sai ya kira mamu ɗin. Kenan sai mamun ya zo sai ya ce mishi mamu taji kai sai ya ce gaskiya ba shi yayi magana da ni ta waya ba. Sai ya ce to shikenan magana ta sai mamun ya ce to bari ya gani da yake imamun ashe ya yi aiki a Zaria local government for a long time. Sai ya ce bari ya ga takardun da ya ga takardun sai ya ce sai sarkin Kudu ya ce mishi to ya je dan Allah tunda yana da masaniya akan filayen Zaria ya je ya duba wurin. So ya kokari kuma ya sanya za a solve the problem. Sai ya ce to shikenan muna zaune muka yi sallah da sarkin Kudun ma sai mamun ya kira wani yaron shi ne ya ce sunan shi Umaru. To shi Umarun yana aiki a Zaria local government. Sai muka shiga mota ta daga jin magana Umaru sai na gane shi ne muka yi magana da shi a waya ya ce shi ne mamun nake kai ne ya ce ba shi sai ya ce ba shi ba ya ce to shikenan. Sai muka je wurin filin muna zuwa wurin filayen sai mamu ya ce a wannan filayen tun lokacin da aka yi allocating ɗinsu a 1993 aka yi kuskure ya ce yana ganin filaye ne wanda aka ba filayen nan filayen shi ainihi sun ɓata ne sai aka zo aka canza mishi da waɗannan guda biyu. Sai ce 1993 kai kana ina har za ka zo ka ba da irin wannan verdict sai ce ai ya sani na ce to shikenan bari in kira shi mai gidan bulo ɗin sai ya ji tun daga katanga na ga sai na kira na ce Alhaji Kabiru mamun yana jin haka sai ya ce a bari yanzu a zo a ce mamu ya ce wani sai gudu yanda ka san yaro sai gudu ya bar wurin. Sai na ce Alhaji Kabiru to ya tsaya shikenan sai muka shiga mota muka koma wurin sarkin Kudu. Sai mamu ya ce ma sarkin Kudu ya gane matsalar amma zai solve din matsalar. Sai ya ce to shi ke sarkin Kudu ya ce mishi dan Allah ya solve matsalar nan saboda mu abokanan shi. Sai ya ce ai yallaba irin abin nan nasu na sarauta yake aikin ka namu ne sai da ya sallawa da sarkin Kudu muna fita waje. Sai mamu ya ce to shi akwai da yake wurin ya dade kuma akwai dan kona gobara da ake a Zaria local government takardu da yawa sun bace. Ya ce abin da yake so yanzu dole za a bude files a yi documentation. Ya ce sai in je in yi duka photocopying takarduna sai in bashi kuma zan bashi dubban wanda zai biya a local government. Na ce to shi ke
za ka baki na?
50,000.
To na naira 50,000.
Eh sai na ce aka wannan ba wani abu ne ban account number sai in tura mishi 50,000 sai ya ce a'a. Ya ce saboda ana jin shi bashi ya karɓi loan a banki da na sa kuɗi za a zara kuɗin. Sai na ce to shi ke sai na duba wallet ɗina. Sai na ga kuɗin da ke wuri na bai kai 50,000 ba. Sai na ce mishi yanzu ya za a yi sai ce mu haɗu a kofan doka akwai wuri a Zaria ana kiran shi kofan doka so da sai mu bashi cash kuma lokacin mun yi photocopying duka waɗannan takardun sai mu bashi duk muna tare da shi wannan abokin na Albashir. Sai ya ce to sai muka shirya rana washe gari sai muka zo muka haɗu a kofan doka dukkan photocopying takardun sun kai 30 tun daga ground date da su receipt da su allocation letter da su alienation letter duka sai na ba mamu na ɗauko 50,000 kuma na bashi open that shi kenan zai yi wannan abu. Amma tunda akwai magana kuma a wurin 'yan sanda I solving one sai na ce na wakilta shi nawa Albert saboda ni zan koma wurin aiki muka yi sallama muka tafi. To shi ne bayan na koma wurin aiki an dawo aiki da safe sai Albashir abokina sai ya kira ni sai yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ce me faru Albashir kuma sai ya ce ai mamu ya zo da wani allocation list da kuma wannan map na layout ɗin wurin. Sai ya ce wai ya ce wannan filin gaskiya dai map kuma yana ganin fake ne ma kawai sai da wancan lagi su da fake filaye ne dama suna haka. Ko sai sun bibi wani babban mutum sai a saida mishi fili yanda an san ba za a iya kwacewa a hannun shi ba. Na ce is it possible ka duba takardu har mutumin nan ya biya ground rent da sauransu da sauransu. Sai ya ce wallahi haka dai mamu ya nuna mishi. Sai ya ce amma mamu ya ce ya san yanda zai solve the problem. Sai ya ce to shikenan ku je. Da suka je sai suka je police station ga yan sanda ga ɗayan party mamu yayi abin da zai yi sai ya ce to yanzu shi yana ba da shawara a raba filin biyu wancan ya dauki daya bangare ɗaya ni ma bangare ɗaya sai Albashir ya kira ce kai Albashir anya haka kana ganin zai yi sai ya ce Idris na taba asaran wani fili ta irin wannan ina ganin kai hakuri kawai a raba
matakan da Musa bai yarda da su ba sun haɗa raba filin gida ya daure bi kazalika an sayar wa malamin jami'ar Ahmadu Bello injiniya Musa Ahmed rabin filin inda shi ma ya ga takaddama ta ki karewa don haka ya sayar da filin ga wani mabukaci mun tuntuɓi ofishin sarkin kudin Zazzau hakimin Zaria da kewaye barista Muhammad Samba Idris inda aka turo mana takaddar nuna sulhun da aka yi da Dr. Musa wake cewa bai amince ba amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga wanda aka ambata a matsayin ma'aikacin karamar hukuma wato Ahmed Mamu har ma da wanda aka sayarwa filin masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan sai a biyo mu na sabon shiri mako mai zuwa yanzu amradin Nasara da Mai Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa muka kasance lafiya
ka gaida abin iro da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan Ramadan albarkacin watan azumi
sunan shine Ibrahim Muhammad Fadl chief imam na Amsco Estate nan Galadimawa Abuja watan Ramadan wata ne wanda yake ubangiji subhanahu wataala ya tanada dai daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar sannan kuma dai daga cikin falalan azumi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa kasantuwansa koyon kohofi a cikin aljanna kofa musamman wanda aka tanada wa mai azumi ana ce da shi rayyan ko azumin nafila ko azumin farilla dan mutun ya azumi shi wannan kofan musamman an tanada wa masu yin azumi falaloli da dama wanda hadisai yake nuna wa kai hadisin da yake cewa a gaggauta bude baki duk lokacin da mutane suka gaggauta bude baki to ba za su gushe da alkhairi ba sannan kuma akwai hadisi na gaba da yake cewa ayi sahur shine a tashi cikin dare ayi sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane matakar in suna sahur shi ma haka ba za su rabu da alkhairi ba to wannan duk hadisai da za su kai hadisi sama da 20 ko 30 duka suna nuna falalan watan mai alfarma shine watan Ramadan da saboda haka ibada ce wanda Allah subhanahu wataala ya sanya tare da attaqwa a ciki sannan kuma tare da ikhlasi domin idan mutum ya ga dama zai yi ya ci abinci ya fito ya ce yana da azumi amma tsakaninsa da ubangijinsa shi yasa ladan ubangiji subhanahu wataala ya dauke kayansa yake cewa ni zan sakawa duk wani mai azumi idan mutum ya azumi rana daya don fi sabilillahi to ubangiji subhanahu wataala ya tada da masa gidan aljanna saboda haka mu azumci wata mai Ramadan Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukanmu sannan kuma halin da muke yanzu mu dauki azumi shine ya zama wasila muna neman gafara ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana sannan kuma ya dauke mana damuwan da muke ciki da kuma halin da muke ciki ya kasance dukkan laifukan da muka yi mu koma ga Allah subhanahu wataala la'alla da albarkacin wannan azumi Allah subhanahu wataala zai sauke mana mu samu lafiya da kuma zaman lafiya a kasanmu Allah subhanahu wataala ya zama karbabbe a gare mu
To a takaice wani jirgin sojin Amurka ya kama hanyar Bahar Rum jiya Lahadi don kaddamar da aikin kafa dandamalin sauke kayayyaki a yankin gabar teku a Gaza wanda zai zama wata mashiga ga motocin da kun kayan jin kai da za a raba wa Falastinawa da ke fama da yunwa sai dai jami'ai sun ce za a iya daukan tsawon watanni biyu kafin a kammala aikin Shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog ya halarci taron bude gidan tarihin tunawa da kisar kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Amsterdam a jiya Lahadi a tsakiyar zanga-zangar kin amincewa da kisar dubban Falastinawa da Isra'ila ta yi a Gaza.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dada Banawi sai kuma engineer mu Charles Stone ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da fatan an sha ruwa an yi safur lafiya dai kai wassalam sai anjima